أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka a sunan na al-Imam Abi Dauda As-Sijistani rahimahullahu ta'ala muna cikin kitabu salawa ne shine darasin mu na 71 malam zulkin nan kullu wutar nan wuta ko ba su ne ko sai dai can shi ma bai yi ko wannan shine darasin mu na 71 cikin wannan littafi mai albarka zan mu tashi cikin kitabu sala zan mu tashi babu na 137 babu majizul ummi wal ajami min al qira'a ko baban dake bayanin abin da ke wadatar ma al ummi jahili wal ajami da bagwari min al qira'a na karatu wanda bai iya karatu ba ba ajami ne ko kuma daga cikin awamun nas wanda bai iya karatu ba abinda zai wadatar mushi zai mai mushi madadin karatun nan me ya tabbata a cikin sunnar ma'aiki alaihi salatu wassalam al-Imam Abi Dauda As-Sijistani rahimahullahu ta'ala yake cewa hadisi na 825 haddathana Wahab bin Baqiya akhbarana Khalid an Humayd an al-Humayd al-A'raj an Muhammad bin al-Munkadir an Jabir bin Abdullah qala yake cewa kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naqra'u al-Qur'an Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito cikin mu muna karanta alqur'ani wa fina al-arabi wal ajami a cikin mu akwai balarabi akwai kuma wanda yake ba ajami wanda ba balarabi ba fa qala sai yace ikra'u ku karanta fa kullun hasanun kowanne mai kyau ne yace wa sai ji'u aqwamun wasu mutane za su zo yuqimuna husuna tsaida harfin alqur'ani kama yuqamul qidah kama yadda ake tsaida kibiya yadda an sa kibiya cikin gidanta za a daidaita ta a si ta gasi daidai to haka zai sai ta kokarin tsaida wannan karatun alqur'ani amma menene matsalar ba shi bane abin zargi yata'ajjalunahu wala yata'ajjalunahu yata'ajjalunahu suna gaugauto da ladan shi wala yata'ajjalunahu busu jinkirta ladan shi har zuwa kiyama ma'ana suna nema su ci su cinye a duniya karatun qur'anin su lahira ya zama su tahi babu ladan shi na harkon ya ta'ajjalun na yana nuna shi ba ga sai an gama da abin da yake gaba shi ba ka mishi hukunci ba ba kamar gyara karatun Qur'anin bane ya zama na abun laifi kamar yadda zan mu gani a sharhi ana gyara shi amma kuma da neman ladan shi a duniya ba a lahira ba shine kuma yana daga cikin alamun tashi na alkiyama ashradu sa'a as-sugura kula da gyara harfin alqur'ani ba sa shi cikin ayyuka ba yace kama yuqamul qadha kamar yadda yace ake daidaita kibbai na kwari yace yubaliguna fi amali alqira'a kama al-mubalaga li ajli riya'a sum'a wal mubaha wa shuhura yace suna kokarin gyara karatun alqur'ani su kai mubalaga wajen karshe dan amma kuma dan saboda riya da jiji da kai da kuma alfahari da kuma neman shahara a ce qari iqira'a ai sai tawani tajwidi sai wani kawai dan saboda wannan al-imamu dibi yake cewa wa fil hadisi a cikin hadisin rafa'ul haraji wa bina'ul amri 'ala al-musahala fi zahir a cikin hadisin akwai dauke a kunci da kuma gina abu akan musahala kan saukakawa cikin zahiri wa taharrul hisba wa ikhlas fil amal da kuma tun ya iya kokarin neman kirda dan yi dan Allah da kuma gyarawa wa tafakkuru fi ma'anil qur'an da kuma tunani cikin lamurran ma'anoni na alqur'ani wal gaus fi ajaib amrihi da kuma nutsuwa cikin abubuwan mamaki na alqur'ani mai girma bayan an karanci alqur'anin kada kai zamana an takaita kawa akan bada harufa da kuma bayyana kiyaye ahkamu na tajwid amma babban garad din da yake bayan wannan babban bukatar da ke bayan wannan shine fahimtar ma'anonin alqur'ani da kuma tunani cikin ayoyin alqur'ani mai girma wanda wannan shine wajibi na gaba da yace ya ta'ajjalunahu ay yatlubuna sawabahu fid dunya suna neman ladan shi tun anan duniya wala ya ta'ajjalunahu basu jinkirta shi dan na farkon da ainun ne min al ajala gaugawa gaugautarwa al ajila wala ta'ajjalunahu kuma bas su jinkirta shi shine da shi kuma mustaqun ne min al-ajli da alif al-ajal ila ajalin musamma ajal yace bi talabil ajr fil uquba bis neman ladan a gobe kiyama bal yusrun al-ajla ala al-ajla suna zabar mai gaugawa akan mai jinkiri wa yata'akkaluna wala yatawakkalun suna ci da qur'ani bas jinkiri a wajen mutane mun ga wa hamzata ma azkahu min mutawarrin imamu saburin lil qur'ani murattila hamzatu zayyat yadda muka karanta yana da kyau mun karanta tarihin wannan qurra'in namu muna karanta muna karatu mun galibi da wannan tawarshi qira'a ta ruwaya tawarshi to ya kamata mu karanci tarihin warshi yadda yayi mu'amala da alqur'ani haka nan su hamzatu zayyat sahabu da sauran su dukkan su zan mu gani bayan Allah yadda suka dauki alqur'ani karatu ba dare ba rana ba sahaba yamma wannan shi suka duku a kan shi kuma ba manufar su ba kawai dan mutane su ce sun iya a kawai dan saboda su ba da wannan haƙin na alqur'ani sun dukufa akan shi ba dare ba rana ba ka same su ba cikin sha'anin hadisi amma wajen alqur'ani in ka zo kuma nan ba wanda ya sai daga musu hannu haka ne ina da bahasi wanda na kammala shi ma kawai huddo shi ne ban yi ba manya manyan malaman qurra a cikin Qur'ani ga sunan gurin manya ne ba wanda isai shafa da su amma kuma a wajen hadisi masu rauni ne wanda wannan haka nan malaman lugha wanda a lugha kowa ya sallama musu amma wajen hadisi kuma masu rauni ne ittifaqin malamai wannan yana da muhimmanci me yasa dan saboda mu ga yadda kowa Allah madaukin sarki qasama baina nasu al-ulum kama qasama bainahum al-arzaq Allah shi yake raraba ilimi tsakanin bayu kama yadda yake raba ilimi wannan tsakanin arziki tsakanin bayu al-Imam Az-Zahabi da zai kawo su a cikin zai kawo wasu daga cikin su yake cewa so di yawa zaka gani wanda Allah ya buda mishi baban kira'a amma wajen hadisi in ka taho ba harka shi bace ba sha'anin shi bane kuma ya tabbatar da wannan kuma suna yarda da wannan daga an kawo mishi ma matsalar hadisi sai yace a ku je wajen suhani shi kuma wajen da an kawo mishi matsalar kira'a sai yace a ku je kamar suhani dai dai ku ne wanda Allah zai kasance ya buda musu gabaki dai kamar sa al-Imam Ibn Jarir al-Tabari wanda ko inan ka kwankwasa imam ne magana shi ita ce abun sallamawa shi yasa tafsirin shi shakundum ne duniya ce ta kowane ilimi babu abin da babu in ya shiga tarihi zaga cewa babu mai kawo tarihi tsabtatacce kamar na al-Imam Ibn Jarir al-Tabari akan qira'at yana da littafi akan qira'at sai dai lil asaf babu shi ya bace duk inda yayi rubutu Allah mashi rahama to irin wannan daidaiku ne wannan hadisin abin da yake nuna mana kula da bada fahimta cikin alqur'ani da kuma yin shi dan Allah ba mai da hankali ba zuwa ga abubuwa wani abin koda ya halitta amma an ka kalli yadda ake yin shi dan saboda zagar ya ta shigo ciki kenan mutai ya kokarin tsarkake niyyar shi wanda niyya kuma tsakanin Allah ne da bawan shi Allah madaukin sarki ya tsabtace mana niyyar mu duba da wannan kallon muke ganin bai daga cikin tsari na yin tafsiri amma wallahi in naga irin gwalagwalan ilimin da ke cikin alqur'ani wanda diyawacin mu makaranta ba musamman me ake zakulwa duk wannan tafsir din da muke gani tafsir ne na awamun nas ba na daliban ilimi ba tafsir ne na awamun nas inda za a maka tafsirin alqur'ani na tabbatar da zan mi zama dai mi tafsirin alqur'ani wanda mai hankali ya bado hankalin shi ya nutsu ya fahimci ina aka ba gaba wallahi zai amince duk karatukan na a tsira su a koma irin wannan tafsirin na wannan ba komai yasa ba dan saboda alqur'ani shine matattara ilta ilimi shine shakundum na ilimi duk wannan ilimin mukan zaga ana shi suna bubbugowa daga karkashin shi suna hutuwa daga karkashin shi yanzu haka ko ba hasan da na hada karkashin Ibn Jarir ina nazarin shi daga farko zuwa karshe a Baqara kadai ilimin mukan da na huddo na abin da ya shafi lugha abin da ya shafi usulu tafsir wa qawaidu abin da ya shafi ilimin hadisi duniya ce guda kuma bayani akan wata aya ya jayo wannan abu wanda dole sai an fahimce shi za a fahimci wannan aya to wannan yana daga cikin abin da nake nazarin zuwa gaba Allah ya ba mu lokaci mu samu wani lokaci mu sa shi tafsirin alqur'ani tafsiri na daliban ilimi ba na awamun nasu ba Allah ya ba mu lokaci hadisi na 826 al-imam yake cewa haddathana ahmad ibn salih akhbarana abdullah ibn wahab akhbarani ko haddathani amr ibn حدثني عمرو بن لهيئة عن بكر بن سوادة عن وفاء بن شريح السدفي سدفي عن سهل بن سعد السائد يكي تيوا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونهار نكتري عن نبي صلى الله عليه وسلم وتلن يهتو من منا كراتو فقال سيكي تيوا نكتري معنا على وزن نفتئل نفتئل واندكي نونا ونن يي ونن يي ونن يي ونن يي yace alhamdulillah kitabullahi wahidun wa fikum al-ahmar wa fikum al-abyad yace godiya ta tabbata ga Allah littafin Allah ɗaya ne cikin ku akwai ja akwai hori wa fikum al-aswad akwai baki cikin ku iqra'u ku karanta al-qur'ani qabla an yaqra'ahu aqwamun kahin wasu mutane su rika karanta shi yuqimunahu suna tsaida shi kama yuqawwamu sahamu kama yadda ake daidaita kibiya in za a yi halibi yuta'ajjalu amrahu suna gaugauto da lamarin shi wala ta'ajjaluna yuta'ajjaluna busa jinkirtar da lamarin shi gobe kiyama su samu ladan shi nan da yace na'am yuta'ajjalu ajruhu yawa yuta'ajjalu ajruhu suna gaugauto da ladan shi kaga nan gurin ya fassara mana abinda can ake nihi baya nan gurin al-imam rahimahullahu ta'ala yake cewa ma'anar shi shine akwai balarabe akwai ba'ajame kamar yadda ya gabata shine abin da yake nihin al-aswad wal abyad wal ahmar na gaba hadisi na 108 kenan wannan kira ne zuwa ga makarantan qur'ani maharata al-qur'ani hudda riya da shuhura da nema a ce na iya kawai da yin abu dan Allah ladan wannan na qur'ani yadda ya wahala qur'ani yadda ke da wahala ya wahalatar da kai ba dare ba rana ka rasa barci ka ta hukume zaman akan wani dan abin da bai kai ya kawo ba ka tahiyar da shi dan riya ladan ya tahi a banza shi Allah ka dan riya ta shiga cikin ayyukan shi kawai bai amsa ba ruwan Allah da ta la ya ta'azama hu shay babu abu da zai ma Allah girma ya ce kai kaka wannan abu yayi yawa ko da riya ma a rumtsa ido a amsa kawai ai mujamala duk girman aiki Allah in dai riya ta shiga babu ruwan shi kawai virus ne mai bata ayyuka gabaki daya Allah kiyaye mu hadisi na 827 al-imam yake cewa haddathana usman ibn abi shayba akhbarana waqi' ibn al-jarrah akhbarana sufyan ath-thawri an abi khalid ad-dalani an ibrahim as-saksaki an abdullah ibn abi awfa qala yake cewa ja'a rajulun wani mutun yazo ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai yake cewa la astadi wa an akhuza min al-qur'ani shay'a ni banni iya rukon wani abu na al-qur'ani ko daya fa allimni ma yuzini minhu ka karantar da ni abinda zai wadatar mini game da Qur'ani cikin sallah yake ni fa qala sai yace mishi kul kace subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim qala sai yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah fa mali ina nawa wannan duka ya gani Fatiha ai abinda muka gani cikin al-Qur'ani cikin Fatiha ta kasu kashi biyu ne akwai yaban Allah na harko a ƙarshe kuma ayoyi uku na ƙarshe akwai shi kuma bawa roƙon shi ne a ciki to tunda aka bashi ma wannan zikirin da zai yi madadin sa a cikin sallah to ga na Allah na yaban Allah to kuma shi ina nashi sai ya ce kul kace Allahumma rahamni warzuqni wa'afini wahdini falan ma qama yayin da ya tashi qala haka zabi yadi sai faɗa haka da hannun shi ya aikata haka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma haza amma wannan mutum faqad mala'a yadahu ko yadaihi min alkhairi ya cika hannuwan shi da alkhairi wannan abubuwan da yazo aka bashi ga na Allah ga nashi a cikin hadisin da ya gabata Ibrahim as-Saksaki shine Abdurrahman Abu Isma'il al-Kufi maula Sukhair Saduqun ne yana daga cikin tabka ta biyar yayi as-Saksaki nisba ce zuwa ga garin su da ake cewa Saksaka kabila ce kai nake so ta a cikin Yaman wanda ake nasaba shi zuwa gare ta a cikin hadisin al-Imam rahimahullahu ta'ala yake cewa Khatabi yake cewa al-aslu asali shine sallah bata wadatarwa sai da karatun Fatiha kuma ma'qulu ne cewa karatun Fatiha ga wanda ya iya shi ne ba wanda bai iya ba idan ya kasance mai sallah bai iya kyautata karatun Qur'ani ba ya iya wani abun daban to ya kasance a gare shi karanta daidai abin da ya kai ayoyi guda 7 na zikiri bayan Fatiha misalin kamar Al-Qur'ani in mutun ya kasance akwai lokacin da yana iya karanta Al-Qur'anin an ya ta'allama min al-qur'ani li ajizin fi tabihi baya isamu lokacin da zai karanta qur'ani dan saboda kasawa cikin dabi'a shi ko har da shi ko kuma gwaranci dake halshen shi ko kuma wani aibu dake a halshen shi to mafifici gare shi bayan zikiri shine wannan tasbihin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi kenan wannan wani zai yi tunanin cewa to wannan zikirin da ya karanto inda a ce zai tsaya har da ce shi aya fatihan ma yayi nisa to wannan suka ce tana yiwa ya kasance annabi ya san cewa ya iya wannan kin fatiha ce yayi taki shiga sai aka ce mishi ya rika yin wannan amma fa na wucin gadi kafin ya karance ta ba wai ya ci gaba da yi har kullum ba da tahalili da tahmidi ya ci gaba da yi me yasa ya ce dan an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalu zikr ba'd kalamullahi mafificin zikiri bayan zancen Allah shine subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wanda munziri ya huddo shi al-imam an-nasa'i ya huddo shi shima hadisi na 828. Eh kamar wannan irin wanda sahi sosai sun tsoho kwalwar ta yi tauri yana da wahala a ce a koya musu wani karatu in an ga suna iya wannan in ana iya karantar da su madadin shi tunda lokacin su ya kure lokacin su ya kure kawai wanda ke karantar da su shine zai san yaya kamata ya mu'amalance su aiki na karantarwa ho yango abu ne wanda sai da basira da hikima da fusa'a yaya zaka huto ma wanda kake karantarwa wani hali ne suke ciki yanzu nan gurin akwai wani makaranta abin munasaba ta sahice ya buda yana ta koya musu huruful hijaiya sahi ne wanda sun tsuha sosai to wannan wanda lokaci yanzu nan sai su kai har shekara 10 ma wani hayya mutu ba a kare huruful hijaiya ba to wannan da ya fahimci ina ya kamata da hikima cikin karantarwa kawai ya dauki ahadari ko ishmawi ko wani littafi kawai shi ma ba su rike ba kawai ya lakasai musu abin da farallan sallah guda 7 ne cikin su murike da kaza da kaza da kaza guda 3 ya isa su tahiye su goban sun zo da Hausa su maimaita makasudin ya biya to ba Larabcin ake so su rike ba kawai sun rike hukuncin to amma in kace he ka biyo da su doguwar marhalan nan har abada ba an koya ba har abada ba an koya ba sai ayi ta tahiya akan an bar abin da ya kamata ko kuma ma ya kasance mafifici karantar da su ka fara musu da tauhidi ka karantar da su abin da ya kamata din da kasancewa can baya ba su yi shi ba ba su san shi ba madadin Fatiha da sura madadin karatu kawai za su yi shi madadin karatu kuma na wucin gadi ne kafin mutun ya koya tahiya kuma wannan daban tahiya daban aikin ba karami bane dan koda a wajen Fatiha da sura an ce ayi wannan to gaba ma cikin sallah akwai abubuwa masu tauri su tahiya da sauransu dole dai kawai addinin musulunci ne sai an yi karatu ne hadisi na 828 al-imam yake cewa hadathana abu tauba ar-rabi' ibn nafi anba'ana abu ishaq yani al-fazzari nan mun ga kaida kulliya cewa dukkan abu tauba a cikin hadisi musika ne a cikin Abu Tauba diyawa ne amma babu da'ifi ko ɗaya cikin su daga Humaid daga Hassan daga Jabir ibn Abdullah yake cewa kunna nusalli tatawwu'a mun kasance muna yin sallar nafila na du'u muna addu'a qiyamam wa qu'udan a tsaye da azamne wa nusabbihu kuma muna tasbihu ruku'an wa sujudan cikin ruku'u da cikin sujada nan da yake cewa qiyamam wa qu'udan yana nufin cikin halin tsayuwarmu da halin zaman mu kuma muna yin tasbihi cikin ruku'u da sujada cikin halu hadisin yana nuni akan cewa yaka fi du'a fi salati tatawwu addu'a cikin sallar tatawwu ana yin ta wa annal qira'atu laysat bi faradin cewa karatu ba farilla bane nan da yake cewa na du'u yana nufin a madadin karatun sallar a madadin Fatiha da sura muna yin addu'a kawai kamar da aka karantar da wancan mutunan cewa Allahummarhamni warzuquni bayan yayi haylala can da tasbihi da wannan da zikiri dan baban da al-Imam Abu Dawuda shi yasa ya kawo shi a wannan baban ايه حديثي نغبا حديثي نا 829 الامام كي تشا حدثنا موسى بن اسماعيل اخبرنا حماد عن حميد مثله لم يذكر التطوع اما شي بي امبتي صلاه النافله با قال يكي تشا كان الحسن يقرا في الظهر والعصر ايه حسن البصري يا كسانتي yana karanta cikin az-zahr da al-asr imaman aw khalfa imam ko shine liman ko bayan liman yake bi fatihatil kitab ya karanta fatiha wa yusabbihu wa yakbiru wa yuhallil yayi tasbihi yayi kabbara yayi haylala kadur qafu zariyati kamar dai dan qafu da suratul zariyat anan gurin abinda al-imam yake cewa haza fi'lul hasan al-basri radiyallahu anhu wa ma sabata anan nabi sallallahu alaihi wasallam ahqu bil ittiba wannan aiki ne na hasan al-basri aka kawo amma abinda ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafificin abinda ya kamata a yi riko da shi ma'ana hukuncin da ya ba mu na can baya cewa da tahalili da tahmidi da tasbihi ga wanda bai iya ba amma wanda ya iya kawai kara kamar Hasan al-Basri mun zance ya iya ba zancen magana iya Fatiha ba ake kenan wanda ya iya kawai shine ya karanta Fatiha shi yadda dai sallah aka ce ayi ta kai ce dauki rukusa irin ta Hasan al-Basri in yace yayi ta tasbihi wanda kafin kai tasbihin da haza a karanta suratul qabr suratul zariyat kaga ai surar da zan karanta cikin gajerun surori diyawa ne babu na 138 babu tamamut takabir babun da ke bayanin cikar kabbara a yi ta a cike ma'ana ina ga an bo manta ba a cikin sahih bukhari mun yi baban babu mai suna irin wannan baban cika kabbara ma'ana ba tare da an rage komi a cikin ta ba yadda aka ce a yi ta kabara kaza ce mai sharhi yake cewa al-azim abadi cikin kowace sallah raka'a mai raka'a biyu ihda ashara takbira to kabara 11 ce ita ce kabara harama da kuma kabara biyar cikin kowace raka'a a cikin dukkan wata sulasiyya raka'a 17 ita kabara 17 ce ita ce da kabara harama da kabara tsayuwa da kuma kabara ta zaman tahiyya wa khamsun fi kulli raka'a da kuma biyar cikin kowace raka'a kuma dukkan ruba'iyya mai raka'a 4 kabara 22 za a samu cikin kowace raka'a akwai kabara 5 49 takbira cikin sallolin farilla gabaki ɗaya na wuni guda 5 sai zamana kabara 19 ce adda kai yace mu sani cewa kabara harama ita wajibi ce abinda ke ba wani ta bada in yaso dukan su sunna ne shine abinda al-imam yake nihi hadisi na 830 ce haddathana sulaiman ibn harb akhbarana hammad an gailan ibn jarir an mutarrif kale yake cewa sallaitu ana wa imran ibn husayn nayi sallah da ni da imran ibn husayn khalfan ali ibn abi talib radiyallahu anhu bayan ali ibn abi talib Allah ya rada shi fa kana idza sajada kabbara ya kasance in yayi sujada sai ya kabbara wa idza raka'a kabbara idan yayi ruku'u sai ya kabbara wa idza nahada min ar-raka'atayn idan ya zabura daga raka'a biyu sai ya kabbara falan man sarafa yayin da ya tahiya shi ya gama sallah akhadha imran bi yadi falan man sarafna kai yayin da muka tahiya mu mun gama sallah akhadha imran bi yadayya sai imran ya kama hannuna biyu qala sai wa qala sai yace laqad sallaha haza qablu wannan yayi sallah ko kuma yace laqad sallaha bina haza qablu salati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan gabanin haka ya mana sallah ne sallah ta annabi muhammad alaihi salatu wassalam hadisi na 108 da mahallu shahir shine yadda ya zabu ya ambato duk inda yake yin kabarbari ba tare da ragewa ba na 831 al-imam yake cewa da sana amr ibn usman akhbarana abi wa baqiya an shu'aib an az-zuhri qala yake cewa akhbarani abubakar ibn abdurrahman wa abu salma anna aba huraira ta cewa aba huraira kana yukabbir ya kasance yana kabbara malam murtala ya wajen yace anna aba huraira cewa aba huraira kana yukabbir ya kasance yana kabara fi kulli salati min al-maktuba wa ghayriha cikin kowace sallah ta farilla ko watatta yukabbiru hina yaqumu yana kabara lokacin da ya tsaye yukabbiru hina yarka'u ya kabara lokacin da zai raka'a summa yaqulu sana yace sami'a Allahu liman hamidahu summa yaqulu rabbana wa lakal hamdu qabla an yusjuda ka an yusjuda summa yaqulu sannan sai yace Allahu akbar hina yahwi sajida lokacin da zai sunkuya sujada summa yakbiru hina yarfa'u ra'sahu sannan yayi kabara lokacin da zai dago kanshi summa yakbiru hina yasjudu sannan sai yayi kabara lokacin da zai sujada summa yakbiru hina yarfa'u ra'sahu sannan yayi kabara lokacin da zai dago kanshi summa yakbiru hina yaqumu min al-julusi bi sunnataini fa fa'ala zalika fi kulli raka'atin hatta yafrugu min as-salah sai ya aikata haka fa yaf'alu zalika sai ya aikata haka cikin kowace raka'a har ya gama sallah summa yaqulu hina sarafu sina yansarifu sannan sai wada lokacin da ya tayi yace wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da Allah da raina ke hannun shi inni la aqra'u bikum shibhan bi salati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi yace ina muku sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana tazihi da salatuhu wallahi wannan ita ce sallar ma'aikin Allah hatta farakar duniya har sai da ya bar duniya irin ta yake yi kaga har da rantsuwa dan saboda karfafa musu magana nan gurin da yake cewa sun mai kabiru hina yarka'u ina yarka'u al-imam an-nawawi Allah mashrahama da jin kai yake cewa فيه دليل على مقارنة التكبير للحركة وبسطه عليها فيبدأ بالتكبير هنا يشرع من الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل إلى حد الراكي الإمام النووي الله مشرح ما أنا يكي تشاء ثم يكبر هنا يركع متنزي يكبر لوك تند يكي يركوع يتي وانا الدليل نأجى الإمام النووي تشاء وكبر أنا جمع تني دا موسي نزوى كبر زوى ركوع lokacin da aka fara a fara da kabara ana yin tabaza a yanke tabasai da lokacin da mutun yaje tabbata yana ruku'u zaka je ruku'u ka ce Allahu akbar baka yankewa sai ladda ka daidaita a ruku'u haka nan daga tsaye in zaka shi ma in zaka taso Allahu akbar ka faro da ita hazzawa so ne ake kawo masallaci ya kasance daga harkon ta har karshen ta zikirran da yake jona da juna suke yana yanke kabaran nan kawai sai ya ci gaba da Fatiha amma an kawai daga duka shi tun daga sai ya ce Allahu akbar an samu wata yar fatara wadda bai yi zikiri ba a cikin ta shi kuma so ake sallah ya kasance tana jona da juna daga harkon ta har karshe ba tare da an samu halal ba na cirewar zikiri ko wani zikirin a jashi daga wannan kinshi har zuwa inda ya kare tahiyya ce kana gama ta to ba kyaliya zakai shiru ba sai kai tsaye kai kabbara kana gama ta ka haka zaka ce Allahu akbar har sai kai tsaye kabbara nan kana jahiri ita da kana rihe bakinka kace alhamdulillah rabbi kenan ka gani sai zamana sallar ta zamana mutasalsila a jere take ba a samu cirewar zikiri ba tun daga wartan kwanta har karshe kuma in mutun ya haka nan ne zai zamana waswasi na shedan cikin sallar ba a samu dama shugowa ba shine yace hikimar da annabi ke ce ake cewa ya kabbur hina yarkau lokacin da zai kazakin ake cewa ba ba'ar an yarkau ba bayan yayi ruku'un ba lokacin da za shi yayi yake nunin ijar Imam an-Nawawi muqaranata ga masu ake yi al-Imam al-Hafiz yake cewa fihi anna tasmi'a zikrun nuhudi a cikin nan kuma mun fahimci cewa tasbih tasmi'a Ibn Hajar yace ta cewa sami Allahu liman hamidahu shine zikirin zabura ita kuma rabbana walakal hamd zikiri ne na daidaito ma'ana kana jikin ruku'u haka to in zaka taso sami Allahu liman hamidahu ita zikiri ne na wannan tsakanin kan a meke ana meke ya ita kuma rabbana walakal hamd ta zamana he ka meke sak kai tsaye sami Allahu liman hamidahu ta kare kana tsayuwa daga kace rabbana walakal hamd ko allahumma rabbana walakal hamd cikin hudun da ka zaba to kenan kaga sai zamana ita sami Allahu liman hamidahu zikiri ne na zabura kana zabura da ita zaka zaburo daga ruku kana daidaituwa a tsaye da dan ya so kabbara wannan rabbana walakal hamd ita kuma kana tsaye zaka yi ta to wanda yi kotan kurciya ina shi ina wannan abubuwan da malamai suke jeranta suke hadi shine bambancin yan uwa wanda ke sallah da karatu da wanda kawai jama'a ya ga suna yi wanda yake yin ta da karatu cikin maganganun malamai yana ta dokan abubuwan da suke ta fada kuma kalkashin hadisan annabi suke zakulo abun ba ra'ayin su bane wannan sun jona shine da ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisan da suka zo cikin abun sai su huddo mana natija da sakamakon abun kenan kaga in mutum yana karatu zai zamana sallar shi da ibada shi ta sha ban wanda wannan ko zai kara mishi lada cikin ibada shi sama da wanda bai karanci abun ba hakanan yake cewa fihi an yushra'u takbir hi naftida'il qiyam ila salisa ba'da tashahhudil awwal kamar yadda muka faɗa shi ma nan yace dalili ne akan cewa kabbara bayan an gama tahiyya ana fara ta tun ana zama tun kana da niyyar tashi kana yi haka zaka cira kawo ka fara Allahu akbar sai ka meke ka tsaida ta sabanin kenan wasu daga cikin malaman malikiya da suka ce ba zai ci komai ba sai ya meke tsaye kamar da mai risala ya tahi to hakikanin abinda malamai suka tai shine cewa zai meko tare da kabara shi zai meke saboda wannan hadisan da malamai da dama suke ta nuni su al-Imam an-Nawawi su al-Imam al-Qari su da sauran su shurra duka na hadisi yadda suka tai Abu Dawud yake cewa hazal kalam al-akhir yaj'aluhu Malik wa Zubaydi wa ghayruhuma an az-Zuhri wannan magana ta karshe Malik da Zubaydi da wasun su suna sanya shi cewa magana Zuhri ce daga Ali ibn Husayn wa wafaqa Abdul A'la an ma'amar Shu'aib ibn Abi Hamza an az-Zuhri hadisi na karshe na 832 al-Imam yake cewa hadathana Muhammad ibn Bashar ibn al-Musanna qala akhbarana Abu Dawud akhbarana Shu'ba an al-Hasan ibn Imran qala ibn Bashar Shami qala Abu Dawud yake cewa Abu Abdullah al-Asqalani daga Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abza daga baban shi annahu sallama a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yayi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana la yutimmu at-takbira ya kasance bai cika kabara wani gurin yana yin kabara wani gurin kyalewa yake aqala Abu Dawud yake cewa ma'anan hadisin idza rafa ra'sahu min ar-ruku'i idan ya dago kanshi daga ruku'u wa arada an yasujida yake so yayi sujada lam yukabbir ba zai kabara ba wa idza qama min as-sujudi in ya taso daga sujada lam yukabbir ba zai kabara ba amma wannan Abu Dawud ya kawo shi ba dan aiki da shi ba dan ya nuna mana cewa ya saba ma hadisan da suka gabata ba da shi ake aiki ba sallar annabi gaba dai babu inda mun ga ya tsallake kabar barori a wani guri yayi wani guri bai yi ba kenan kamar yadda mun ga darasin dai mai tsawo a cikin sahih bukhari rahimahullahu ta'ala shi ma yayi babu irin wannan ko mun yi dogon bayani kan shi yo gashi wanda sahabi ne amma sai da rantsuwa yace annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ita ce sallar shi kenan kaga wani yazo yace duk wanda yazo yace annabi yana barin wasu kabar bai bayyayi sai zamana magana shi ta saba mata wancan sahabban ko malamai busu amshe ta ba rahimahumullahu ta'ala nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda mai kuskure Allah mana gafara kenan insha Allah kamar yadda muka yi bayani sati bi masu zawwa babu karatu sai na gaba insha Allah ta'ala sai zuwa sati na gaba subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah